أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 12 da watan Rabiul Akhir shekara 1445 Hijriya, wanda ya dace da 27 da watan 10 shekara 2023 Miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasin mu na 134, muna cikin Kitabul Juma'a, كتاب نبو مشاعر أتكن الجامع الصحيح. تكن كتاب الجمعة أعظم تاش باب المشي باب نبو مشاعر تقص باب المشي إلى الجمعة باب عند كيبيان انتهي أزوا الجمعة وقول الله جل ذكره ده دار الله عند أمبتن شيئا ده وكاكي كتشافس أو إلى ذكر الله كتهي كوي غوغا وزوا ذكر الله. ومن قال da ma bayanin wanda yace as-sa'yu, abinda ake nihi da as-sa'yu anan al-amalu shine aiki, wa zahabu da tahiyya li qaulillahi ta'ala, dan saboda hadar Allah madaukin sarki, wa sa'alaha sa'ayha, yayi aiki irin aikin da ya dace da ita, irin aiki na lahira kenan. Nan al-Imam al-Bukhari ya yi mana tafsirin Qur'ani da Qur'ani, fas'au ila zikrillah wa sa'alaha sa'ayha, abinda as-sa'yu a can shine ake nihi anan kawa aiki, ba gaugawa ko gudu-gudu zuwa masallaci. Tun a kulla babi ya fassara mana abinda ake nihi da wannan, da kuma taujihi wanda yake kyakkyawa. Wa man ka yake cewa qalibun Abbas, Abdullah dan Abbas yake cewa ya harumul bai hina izin an haramta ciniki a wannan lokacin, kenan lokacin da nudiya li salati aka yi kiran sallah, an haramta ciniki a lokacin kiran sallah na hudu ba nabi kenan. Wa qala adaa adaa yake cewa taharumu sana'atu kulluha, an haramta dukkan sana'o'i a wannan lokacin, lokacin da aka ce an kiran sallah wannan an haramta dukkan sana'o'i. Wa qala ibrahim ibn sa'ad, ibrahim ibn sa'ad yake cewa daga zuhuri, idza azzana almu'azzin yawm aljum'a, idan mai kiran sallah ya kiran sallah ran juma'a, wa huwa musafirun yana dan bulaguro, fa alaihi an yashhad, ya hau akan shi ya halarce ta, ya hau kan shi ya halarci juma'a wannan. Nan gurin al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala muna ganin ya buɗe wannan babi, kama al'ada shi babi ne wanda ya kulla shi da bayani, kuma ya gama shi da hukuncin aya ta al-Qur'ani mai girma, kuma ya yi taujihin ta ya kawo mana maganganu na sahabbai da ma tabi'ai rahimahumullahu ta'ala. Anan al-Imam Az-Zaini ibn al-Munayyir fil hashiya, a cikin hashiya yake cewa Allah mashi rahama, lamma qabala Allahu bayna al-amr bis-sa'i wa an-nahyi 'an al-bay' dalla ala anna al-murad bis-sa'i al-amr alladhi huwa at-ta'a, yace yayin da aka yi Allah ya fuskantar da al-amr bis-sa'i wa an-nahyi 'an al-bay' tahiyya da kuma hani gami da ciniki, dalla ala anna al-murad, sai ya nuni akan cewa abinda ake nihi da as-sa'i cikin wannan ayat shine al-amr, fas'au ila zikrillah, ba gaugawa ba da as-sa'i gudu gaugawa. To amma nan ana nihin aiki, dan as-sa'i yana zuwa da ma'ana aiki, yana zuwa da ma'ana gaugawa, kamar yadda Bukhari ya fassara wa sa'alaha sa'aiha. Al-amalu allazi huwa da'a shine biyayya kawai, li'annahu allazi yuqabilu bi sa'i dunya kalbai wa sina'a, dan shi yake muqabala fuskance ceniya da juna da aiki na duniya kamar ciniki da sayarwa. Yace wal hasula, abunda dai ake nihi, annal ma'muru bihi sa'i al-akhirah, abunda ake nihi da wannan shine aiki na lahira, wal manhiyu anhu, abinda aka yi hani kuma sa'ai duniya, aiki na duniya shine saye da sayarwa, daga an yi kiran sallah an yi umarni to da a zabura zuwa ga aiki na lahira a tsaye da aiki na duniya. Wa fil muwatta, ya zo cikin muwatta Malik annahu sa'ala ibn Shihab, ya tambaye babban malamin shi Muhammad ibn Shihab az-Zuhri an hadhihi al-aya, gami da wannan aya, fa qala, sai yake cewa kana Umar ya qara'aha, Umar ya kasance yana karanta ta cewa idza nudiya li salati, idan an yi kiran sallah, famdu ila zikrillah, ku shude zuwa ga zikirin Allah. Wa ka annahu fassara sa'i biz-zahab, kaman nan Zuhri ya fassara as-sa'i da ke cikin wannan aya ne da az-zahabu shine tahiyya kawai. kala Malik sai Malik yake cewa inna masayu al amal as-sa'yu kawa shine aiki a cikin wannan aya ba gaugawa ba dan sabab me yasa dan ka a samu cin karo da juna Allah ya ce ayi kaza annabi ya hana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce izaa ta'tum falata atahu antum tas'auna kakku zuma sallah kuna gawaga nan Allah ya ce fas'au ila zikrillah annabi ya ce falata sa'u to wancan sa'ayu na annabi daban wannan kuma na aya daban na aya aiki ake nihi na hadisi kuma abinda annabi yayi hani shi kuma shine gaugawa an kiran sallah kai ta gaugawa da gudu-gudu kana gauga zuwa masallaci wannan shi annabi ya hana alaihi salatu wasalam shi ake ce ma mushkilul hadis hadisin ne ya ci karo da aya ta alqur'ani ko ya ci karo da wani waqi'i na tarihi ko ya ci karo da wani waqi'i na abun nan na hankali hankali lahiyi da makamantansu a sababban da suke sa samun iskalun hadisi shi yasa suke kokarin taujihin shi idan sun kawo yace wa inna masa'ayu al'amru li qaulillahi ta'ala as-sa'yu shine aiki dan saboda fadar Allah madaukin sarki wa iza tawalla sa'afil ard idan ya bada baya sai rika tahiya aiki a ban kasa kaga sa'ana ba gauga ta gudu a kafa ba ake ni kawai yana aiki a ban kasa wa amma man ja aka yasa wanda yazo maka yana tahiya yace wa laysa sa'yu al-istidad malik yace ba ana nihin as-sa'yu anan ba gudu-gudu da gaugawa a cikin tahiya ya duka yana kokarin fassara fas'au ila zikrillah wannan aya tana ta ci karo da hadisi ne shi yasa yi kokarin abin gainta shi yasa a risala ta ta doktora ya kai wajen safa 10 yana taujihin wannan abin ga tsakanin aya wannan da hadisan da maganganun magabata da abin da suka tahi akai shine abin da al-Imam al-Bukhari ya kawo da al-Imam Malik wa qala ibn Abbas fa da ibn Abbas yake cewa a lokacin aka kiran sallah an hana ciniki yace idan an yi kiran sallah wannan asar din Ibn Hazm ya huddo shi ta hanyar ikrama daga Ibn Abbas yake cewa da lafazin shi shine la yasluhu al-bai'u yawm al-jum'a hina nada bi salati fa iza qudaytis salati fashtari wa bi idan aka yi kiran sallah to ciniki bai inganta ba ranar juma'a idan an gama sallah kai cinikin ka kai saye da sayarwarka wanda Ibn Murdawahi ya rawaito shi ta wata hanya daban daga Ibn Abbas marfu'i ma'ana kasancewar cewa annabi ya faɗa wanda suka tai akan cewa haramun ne ciniki ranar kiran juma'a an kiran sallah jumhurun malamai kuma dan saboda daga an fara kiran sallah suka ce to a lokacin liman a lokacin nan aka haramta dan saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah shi aka sani magana ata'u Allah mashi rahama da jin kai da yake cewa an haramta dukkan sana'o'i a wannan lokacin Abd ibn Humaydi ya kawo shi da sanadin shi cikin tafsirin shi da lafazin cewa izanudiya bil azani wanda wannan aiki ne na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar duk a farkin da al-Imam al-Bukhari ya kawo yi kokarin kawo mana aina aka kawo su da sanadin su daga farkon su har ƙarshe daga wani har zuwa wanda ya faɗi magana sawa'un magana ta sahabi ce ko ta tabi'i ce dukkan su suna da asani rikin su a cikin mudawwalat na littattafai izanudiya bil azani harum al-lahu wal bai'u wa sana'atu kulluha war ruqadu an ya'ti ar-rajul ahlahu wa an yaktuba kitaban haka yake a cikin wannan sunan na Abd ibn Humayd yace idan an yi kiran sallah an haramta wargi an haramta saye da sanawa da dukkan sana'o'i da barci ko mutun ya zai kema iyalan shi ko kuma ya shiga wani rubutun littafi ko qur'ani duka an haramta kawai aji komi ya tahi juma'a haka afarkin yake a cikin abun nan a cikin musnad na Abd ibn Humayd hadisi na 907 al-Imam al-Bukhari ke ce hadathana Ali ibn Abdullah Ali ibn Abdullah ya ba mu labari shine Ali ibn al-Madini daga ya idlakin shi kawai shine Ali ibn al-Madini kala yake ce hadathana al-Walid ibn Muslim Walid ibn Muslim ya ba mu labari hadathana Yazid ibn Abi Maryam kala hadathana Abayat ibn Rifa'a kala adrakani Abu Abbas wa ana azhabu ila al-Jum'a Abu Abbas ya gamu da ni ina zuwa Juma'a fa kala sai yake cewa Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manigbarat qadamahu du wanda diga digin shi suka yi kura fi sabilillahi cikin tafarkin Allah cikin jihadi haramallahu alannar haramahu Allahu alannar Allah ya haramta shi ga wuta ma'ana ya haramta wuta ta ci shi du wanda kafahuwan shi diga digin shi suka yi abun nan suka yi kura a cikin jihadi a cikin tafarkin Allah to wannan kafahuwan Allah ya haramta wuta ta ci shi anan al-imam ibn al-munayyir cikin hashiya yake cewa wajhu dukhulu hadis abi abbas fi tarjuma fi qawli adrakani abu abbas inda zan mu samu wajhul abunnan mutabaka da baba anan gurin kaga idan muka nura bukhari ya kawo wannan hadisin a inda yake cewa babul mashi ila al-jum'a wa qawli llahi fas'au ila zikrillah to wannan hadisin kaga sai mu lura cewa babu ko ɗaya maganar da ta shahi sha'anin juma'a a cikin shi wannan hadisin daga harkon shi cewa adarakani abu abu su'ana azhabu ila aljumu'a sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam gubarat kadama huzancin jihadi ne ma ake watsayin matsayin marfu'in matsayin hadisin maganar ta annabi tana magana kan jihadi batta da alaka da abun nan to amma ibn al-munayyir a cikin hashiya Allah mashi rahama yake cewa kamar da muke wada hashiyar shi ta bace babu ita sharhi ne yamma bukhari mai kima mai daraja wanda sai ibn al-hajar yana cikin littattafan da ya samu fa'ida cikin su sosai yace huskar da hadisin nan zai shiga cikin baban shine adarakani abu abbas cewa adarakani abu abbas shine mahallu shahir cikin hadisin li'annahu law kana ya'du la mahatama la waqtul muhadasa li ta'zurha ma al-jari yace dan abin da yake nihi da a ce gaugawa suke zuwa juma'an nan da ba zai bi hasi magana su rika yin hira kana gaugawa gudugudu nima ina gudugudu ba yadda za a yi har mu rika wata hira cewa annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza shine abin da bukhari ya saka wannan hadisin tunda ana tahiyya juma'a ake hira kenan yake nuna ba gudugudu bane tahiyya ce ake ta cikin nutsuwa yace wali anna aba abbas ja'ala hukumu sa'i ila aljuma'a hukumul jihadi saboda aba abbas ya sanya cewa hukuncin tahiyya zuwa ga juma'a hukuncin su kamar zuwa jihadi ne yace hakanan kuma shi ma gudugudun cikin bai zuwa cikin zuwa jihadi ba a bukata shi hakanan juma'a ita ma hadisin abi huraira zance ya gabata akan shi cikin abwabul azan kamar yadda yake hadisi na 908 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana adam yake cewa haddatha adam haddathana ibn abi zib haddatha al-zuhri an sa'id abi salama an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزان الله صلى الله عليه وسلم يانا cewa idza uqimatu salati idan aka tsaida sallah fala ta'tuha tas'auna kada ku zo mata kuna gaugawa kada ku zo mata kuna gaugawa atuha tamshuna ku zo mata kuna tahiyya alaikum bisakina ina horan ku da nutsuwa kama adaraktum fasallu abinda kuka riska ku sallace shi wama fatakum fa atimmu abinda kuma ya kubuce muku sai ku cika shi hadisi na 909 al-imam yake cewa haddathana amr ibn ali haddathana abu qutaiba qala haddathana ali ibn al-mubarak an yahya ibn abi kathir an abdullah ibn abi qatada la a'lamuhu illa ana abi ban san ba wannan hadisin sai ta hanyar baban shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu atta tarawni kada ku tashi har sai kun ganni kuna zamana cikin sahu kuna jere jere juma'a kada ku tako cikin sallah kada ku tashi sai kun ganni dan gidan shi yana like da masallacin kada da sun ji motsin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da sun ga ya iso masallaci ba su tashi dan kas yi tsaye su juma a tsaye suna jiran shi bai kai ga hutowa ba wa alaikumus sakina ina horan ku da nutsuwa ina horan ku da nutsuwa al-imam al-hafiz ibn rushd al-mali ibn rushayd al-fihri Allah mashi rahama yake cewa wa nuqtatu fi an-nahy an zalika li an la yakuna maqamun sababan li isra'ihi fi ad-dukhul ila salah abinda yasa nan gurin nan abinda yasa bukhari Allah mashi rahama da jin kai ya sayo wannan hadisin cikin wannan baban yace abinda yasa dan sabadda eh kada ya zama na tsayuwar su da suka yi ta sa annabi yayi gaugawa zawa wajen sallah wanda wannan ku an hana idan har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu cewa tun yana cikin gida sun yi tsaye suna jiran shi sun daidaita sahu wannan zai sa shi yayi gaugawa da saboda wa gaugawa kuma ba a santa yace fa yunafi maqsuduhu min hayatil waqari in aka yi haka sai maqsudin zawa sallah ya kubuce wanda so ake mutun ya zo mata da siffata nutsuwa qala sai yake cewa ka annal bukhari istash'ara iradul farq bayna sa'i ila aljum'a wa ghayruha bi anna sa'i ila salati ghayru aljum'a manhiyu li ajli ma la haqqu sa'i min at'ab wa dhiqi an-nafs fa yadkhulu fi salati huwa mumbahirun fa yunafi zalika khushu'ahu yace kamar anan gurin bukhari ya fahimta ya ji a jika cewa akwai bambanci tsakanin zuwa juma'a da wani abu daban dan saboda zuwa sallah wanda take ba juma'a ba an hana shi dan saboda abinda zai gamu da mutun na gajiyawa da kuma yazo yana tashashe kai shiga cikin sallah zuciyar shi tana ta hawa tana tashi sai wannan ya zamana ya rasa khushu'i cikin sallah wannan kuma ya sha bambam zuwa juma'a dan saboda ita al'ada juma'a in an halarto ta ana halarto ta ne kafin tayi da sallah mutun ya zo zama ne zai har sai ya dan huta ma wannan imbihar kin da nutsuwa ta same shi da ayi soliman sai taho وكأنه استشعر هذا الفرق كمرنا بخاري يفهم كده وأن بمبنتين فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى ذهاب الوكار من الأمن سيتهي أكن تود أبن الزي هنا نسوا تكن زوا صلى كوشي أك هنا سيتهي فاسترك الجمعة ما غيرها في ذلك سيجمع da ita da wata ta suka zo daidai a wannan bangaren kuma da malaman usulul fiqh suke hange duk hukunci hani in yazo ko umarni illa abun ake duba daga mutun ya fahimto illa shikenan ya gama da wannan hanin ko umarnin ya kasance in ya sai yana da damar kiyasi akan wani abu nan kiyasin juma'a akai da kiyasin wata sallar daban me yasa dan saboda illa ta hadu ita ce daya illa ita ce kan mutun yazo ya shiga sallah yana ta shasheka yana ta abun nan kamar yadda yace annabi yace ma wannan sahabin zadakallahu hisan wala ta uti ya shigo da gauga ce mishi Allah kara maka kwadayi amma kada ka saki wannan babu al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama ya kawo mana abubuwan da suka shahi tahiya zuwa ga sallah da kuma cewa an hana yi taujihin tafsirin aya da kuma hadisin da yake cewa fala tasau wa zikiru zikiri a cikin nan da ake cewa fas'au ila zikirillah ku tahi zuwa ga zikirin Allah ku yi aiki zuwa ga zikirin Allah a cikin tafsiri Abul Qasim al-Jawzi wanda ake cewa al-ifsah yace fas'au shine faqsudu ila salatul jumu'a kun haci sallar jumu'a dan ka wani fasara yace wa ku yi gudu zuwa ga jumu'a dan ba a tayi sallah ana gudu ibn tin yake cewa lam yazkur ahadun min al-mufassirin annahu lijariya babu ko dai cikin malaman tafsiri da muga fassara cewa fas'au kuyi gaugawa ake nihi wa hataje bihi az-zuhri az-zuhri yayi hujja da shi lokacin da malik ya tambaye shi akan ma'anar ayat shine abin da muka kawo a fatahul bari inda malik ya tambaye malamin shi al-imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala yake cewa anan gurin akwai mas'ala guda cikin lokacin ciniki fil bai'i waqtun nida ciniki a lokacin da aka yi kiran sallah ciniki saye da sayarwa lokacin da aka yi kiran sallah al-imam ibn al-mulakkir rahimahullahu ta'ala yake cewa an haramta shi ga wanda juma'a ta hau kan shi ya shagalta da ciniki da saye da sayarwa da wani shi bayan kuma an riga an fara cikin kiran sallah a gaban khadibi mai huduba idan ya sai yayi cinikin ya inganta amma an karhanta kai qabla zawal ba'da al-azan ba'da zawal kahin ai kiran sallah idan rana ta gushe daga tsakiya shi ko makaruhi ne idan kuma har ta riga an kai ga kiran sallah shi kuma haramun ne ibara ta al-Imam az-Zajjaj tana nuna cewa ciniki da saye da sayarwa lokacin gushewar wannan ya ci karo da sallah haramun ne gabaki daya al-Imam al-Farra yake cewa iza azzana al-muazzin idan mai kiran sallah ya kiran sallah an haramta saye da sayarwa dan an umarci mutun da cewa ya bar saye da sayarwa a cikin tafsirin Isma'il ibn Abi Ziyad al-Shami daga Muhammad ibn Ajlan daga Abi Zubair daga Jabir marfu' yake cewa taharumu tijara inda al-azani an haramta kasuwanci waje saye da sayarwa a wajen kiran sallah kuma yahrabul kalam inda al-khutba an haramta zance a lokacin khutba waye hillul kalam ba'da al-khutba an halitta zance bayan khutba kuma kasuwanci shi kuma ya halitta bayan an gama sallah waya ambaci sababin sabkar wannan aya shine wasu mutane guda biyu daga cikin sahabbai sun kasance suna zuwa da zawwa cikin kasuwancin shi zuwa Sham so da yawa zasu taho su gabato ranar juma'a ne su taho garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana khutba sai wani ya kira su su tashi suna yin harkar cinikin su har a tsaye da sallah sai Allah ya sauko cewa wazarul bai ku bar saye da sayarwa sai aka haramta musu abin da suke yi kahin wannan kamar da suwidi ya kawo shi a cikin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur cewa wannan shine sababin ayat qatada yake cewa idan an yi kiran sallah ranar juma'a an haramta saye da sayarwa da haku yake cewa iza zalata shamsu idan rana ta gushe a ba'u shi ma hudu irin haka ayuba yake cewa li ahlul madinati sa'atun yawmal juma'a yunaduna harumul bai duk garin da aka ce ga sa'ad da ake yin kiran sallah to an haramta saye da sayarwa a wannan lokacin Umar ibn Abdul Aziz Allah mashi rahama ya kasance yana hana saye da sayarwa ranar juma'a daga an yi kiran sallah Mujahid ibn Jabr yake cewa duk wanda ya saye da wani abu bayan zawali ranar juma'a bai'in shi cinikin shi za a maida mishi abin shi a ta da cinikin daga Burd yake cewa nace ma Zuhri yaushe aka haramta saye da sayarwa ranar juma'a yace lokacin da liman ya huto aka yi kiran sallah yace amma abinda Usman ya kawo shi na kiran sallah na uku wanda ake yi a Rauza yace wannan ina ganin an yi turkar bai'u wa shara'in da ta'ziniya a bar saye da sayarwa a lokacin wannan kiran sallan ma dan Allah kauce lokacin kiran sallah a cikin al-hidayah littafin babban littafin malaman hanafiya yace idan mai kiran sallah yayin kiran sallah na farko mutane su bar sai da sayarwa su fuskanta zuwa ga juma'a dan saboda aya da Allah ya faɗa yace wala atibara bil azai qabla zawal amma ba a nura da kiran sallar da akai kahin rana ta gushi dan in wani yaje muku kiran sallar kahin rana ta gushe wannan shi yayi shi kahin lokaci ba zai haramta muku ba sai da sayarwa الامام الشافعي اتكين الام يكي cewa law tabai arjulan laysa min ahli faradul jumu'a lam yuhram bihalin wa lam yukra da a ce an samu mutum biyu a ranar juma'a suka yi saye da sayarwa suka yi saye da sayarwa wanda juma'a bata hau kansu ba kaman mata da yara to wannan yace babu wanda ya karhanta musu amma idan wanda juma'a ta wajaba gare su ta hau kansu suka yi idan kahin zawali ne wannan makaruhi ne in ko bayan zawali ne bayan liman ya zo ya zamana a munbari kahin a fara kiran sallah cikin kiran sallah a gaban liman shi ma makaruhi ne karaha ta tanzihi liman har ya zamana amma ba a kai ga fara kiran sallah ba shafi'i yace wa in kana ba'd julusi wa shara'al mu'azzin idan ku har liman ya zamana ne kuma an fara kiran sallah to anan ne haram ya haramta yin ciniki ga baki daya duk daya ne wanda juma'a ta wajaba kan shi ko wanda juma'a bata wajaba a kan shi ba kuma cinikin bai ya baci sai dai sun aikata haram dan saboda annahu la yaqtasu bil aqdi hanin bai kullu ba bai ratai ba gami da kullun cinikin falam yamna asihatuhu kal bai ba a hana ingantuwar shi ba kamar sai a lokacin da lokaci yayi kunci gaba da farilla nan kuma mas'alar da Imam Shafi'i ya sa wannan wata mas'ala ce ta malaman usulul fiqh da suka yi sabani halin nahyu yaqtadi al fasad amla abinda Allah aka haramta aka hana shi yana nuni cewa in an yi shi wannan abin batacce ne an ce wani kakkai kaza to in kai kazakin nan shin za a amshe abu kul ya kullu ko bai kullu ba mas'ala ce ta sabani wajen malaman fiqh shi yasa suke tahi wasu wanda suka tai kan aka sun haka su ce yayi ba za a maida mushi cinikin ba wanda kuma suka cewa annahu yaqtadil fasad kawai haram ne daga kai cinikin bai yi ba kamar ba a yi bane ibnu qudama yake cewa mashru'iyatul azani qabla su'udil imam huwa allazi yamna'ul bai farawar kiran sallah kahin liman ya hau minbari shi yake haramta wannan bayan liman ya hau wannan munbari nake so shi yake haramta ciniki kuma ya lazumta ma mutun zuwa juma'a dan haka Allah ya umarni kuma yi hani gami da saye da sayarwa haka ne yace mas'ala ta gaba as-safaru ba'da zawali bulaguro bayan rana ta gushe ranar juma'a bayan zawali yayi shi ma haram ne sai idan ya san cewa zai samu juma'a a cikin hanyar ba tare da ya cutu ba wannan ita ce magana al-Imam Malik da Ahmad da Dawud ibn Ali Zahiri kamar ya kasance ranar juma'a ce bayan zawali ka kirkiri bulaguro haramun ne sai in ka san cewa akwai wani garin da suka tar da juma'a akan hanya a wajen su shine ra'ayin wannan malamin kai yake cikin az-zakhira da al-qawanin al-fiqh da al-mustawif ibn al-munzir ya hikaito daga ibn umar da aisha da sa'id ibn al-musayyib suke cewa ya juzu suka da abu hanif suka ce haka abu hanifa kuma yace ya halitta kamar yake cikin wannan al-binaya litahin shafi hanafiya umar da zubair ibn al-awwam da abu ubaida ibn al-jarrah da ibn umar da hasan da ibn sirin suka ce halicini bulaguro ya halitta kahin zawali rajuma'a kuma ita ce magana al-imam malik da ibn al-munzir wasu ayyazin tahi akan cewa ma kamar wanda karanta da tawon malikiya an karhanta bulaguro ranar juma'a mutlaqan wasu suka ce amma bayan zawali malik ya ce a cikin mas'ala akwai hadisi sahihi wa haramtahu aisha ta haramta shi da kuma al-imam an-nakhai ibn umar ya rawaito haka ya kawo daga cikin al-majmu'u sharh muhazzab al-imam an-nawawi sai babu na 19 al-Imam al-Bukhari yake cewa babun dake bayanin la yufarraqu bayna ithnaini mutum ba zai rarrabe ba tsakanin mutum biyu yawmal jumu'a ranar juma'a mutane guda biyu suna zaman ranar juma'a wannan da wannan ka zo ka raba tsakanin su ka zamna ko kuma ka raba su ka tsallaka ka wuce hadisi na 910 al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yake cewa haddathana abdan قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي به عن ابي وديعه عن ابن وديعه عن سلمان الفارسي قال yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa maniki ta sala yawmal juma'a duk wanda ya wanka ranar juma'a wata tahara yayi tsarki bi mastata'a min duhurin da abin da ya sami iko na tsarki sun madda hana sannan ya shafa mai au masamin dibin ko ya shafa turare sun maraha sannan yayi maraita zuwa juma'a falam yufarriq bayna sanani bai raba tsakanin mutum biyu ba shine mahallu shahid falam yufarriq bayna sanani bai raba tsakanin mutum biyu ba fa sallama ku ci balahu ya sallaci abinda aka wajabta mishi ko abinda aka kadarta mishi kenan yana nihin nafila ta kahilli man yazo summa idza kharaja al imam wannan ke nuna fasara ta karshe summa idza kharaja al imam sannan idan liman ya huto an sa ta sai yayi shiru gufira ma bai lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al ukhra an gahurta mishi abinda ke tsakanin shi da juma'a da zata zo gaba kaga wannan sharadan duka sai an hada su ne ga baki daya da mutun zai samu wannan faralak wannan abubuwan da aka zanu yayi wanka ya sanya tare yayi shafa mai ko kuma turare sannan kuma yayi sammako sannan kuma bai raba tsakanin mutum biyu ba kuma yayi shiru lokacin da liman yake magana bai yi magana ba dan an haramta yace kazatu rajma ulama sabitul hukum haka ne bukhari ya kulla tarjuma haka yanzu ibn hajar bai kulla ba hukunci akan mas'alar wa karna kadal karaha an li jumhur wanda ya hikaito makarhanci kaga nan kamar yadda muka sani al-Imam al-Bukhari yana da tsananin dukka da tahari wajin kulla babi da tarjuma kaucai babul la yafarqu bayna sunnayni yawmul juma'ah bai ce maka makruhi ne halaka wannan ne ko haram ne ko kuma kaka ne martaba hanin bai bayyana maka ita ba dan mahalli ne na sabani ko haramun ne ko makruhi ne yace jumhurul malamai kamar yadda ibn al-Munzir ya kawo sun tahi akan cewa makruhi ne ibn kuma Sheikh Ibn al-Munzir shi ya zabi haramci yace haramun ne kuma akan wannan al-Imam an-Nawawi yace tabbas shine haramcin za a dauke shi kamar yadda ke cikin zawaidul rauda amma ci mafi galibin malamai sun tayi akan cewa karhanci ne na tsabtacewa a Sheikh Abu Hamid ya kaito shi daga Nassi mashahuri a wajen Shafi'iyya shine cewa makruhi ne kamar yadda Rafi'i ya tabbatar hadisan da suka zo wanda suke hanawa suke hani suke tsoratarwa gami da mutun ya tsallaka wuyan mutane ya wuce gaba an huddo su a cikin musanad da sunan mafi galibin su suna da rauni mafi karihin abin shi yasa Bukhari ya kauda kai gare su bai kawo mafi yawancin su ba sai ya kawo wannan guda daya mafi karihin abin da aka huddo cikin baban shine abin da Abu Dawud da Nasa'i suka huddo ta hanya Abi Zahariya Zahiriya yake cewa mun kasance wajen Abdullah ibn Busur sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara sai ambata anna rajulan jaa wani mutun yazo ya takhadda yana tsatsallaka mutane wan nabi ya khudu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana khuduba fa qala sai yace ijlis fa qala zai ta zamna haqiqa ka cutar da mutane daga abido da ta hanya amr ibn shu'aib daga baban shi kakan shi yace wa man takhadda riqaban nasi kana lahu zuhuran duk wanda ya tsallaka wuyayen mutane ya tabbatar da azhar gare shi ba juma'a ba wa qayyada malik malik da auza'i suka qayyade karhancin da cewa idan liman ya hau bisa munbari in liman ya hau munbari yana kuduba ne aka hana ma mutun in yake taka wuyan mutane zai kasance yana da ta koma azhar shi tashi me yasa dan saboda ya shagaltar da su ga sauraron kuduba matukar ana kuduba ya zo yana ta bubbude su yana tsatsallaka su ya shagaltar da su ga sauraron kuduba Zain ibn al-Munayyir yake cewa at-tafriqatu bayna isnani yatanawalu al-qu'ud bainahuma rabawa tsakanin mutum biyu ya kumshi kama ka ba bude tsakanin su ka zamna tsakiye su wa ikhraj ahaduhuma ko ka hudda dayan wal-qu'ud makanahu ka zamna a wajen shi wanda nan ana kuskure ko da yaro ne aka tarro bai kamata ba a hudda shi wani ya zo ya zamna a gurin ko an ga wani babban mutum a hudda shi wani karami ya zama shi ya tahi shi ya zamna ana haramun ne ko kuma ya kasance ko da ba ma hudda sukai ba amma kaman matsa su su matsu kai ka zamna a gurin an hana inde ba guri ka samu ba kawai lahiyayye wanda ka san ba wanda ka cutar in ka zamna a tsakanin su yace wa qad yutlaqu ala mujarrad takhaddi ana ma fadin shi akan tsatsallaka mutanen kadai a cikin tsatsallaka mutanen akwai karuwa ma akan taka su ko kuma taka musu tuha ko kuma kawunan su ko kuma taka tahin wani so da yawa ma tuha wani ta sab ko ka taka mishi ita da kafa wanda ko wannan bai kamata ba an ka amma tsallaka mutanen an karhanci an hudda karhancin in ya kasance a sahu na gaba ka tsinkayi wata kafa zahira kake so ka tsallaka ka je ka cike ta to wannan idan mutun yayi an gahurta wannan ya tsallaka da ya saboda waccan babban maslaha tunda waccan maslaha annabi yayi addu'a cewa duk wanda ya cika wata kafa Allah ya mishi gafara Allah ya mishi rahama to saboda wannan aka bada damar in ka tsinkayi wata kafa a can gaba to kuma wannan taka wuyan nasu sai ai an rangwame akan shi saboda neman waccan babbar addu'a wa aure da fihi ya kawo hadisin Salman wanda magana ta gabata akan shi cikin babu duhuni lil juma'a baban dake bayanin yin mai ranar juma'a ya gabata kirara cewa rarrabawa tsakanin mutane guda biyu abin da yazo cikin muwatta Abi Huraira yake cewa li an yusalli ahadukum bi zawril harra khairul lahu min an yaqauda hatta idza qama al imam yakhutubu jaa yatakhaddar riqaban nas mutun yayi sallah ranar juma'a yayi sallah shi ya sallace ta a can zaharul harra cikin zahi a waje ba cikin kasarin han masallaci ba yahiye mushi da a ce samu sahun harkon da haya tattaka wuyan mutane ya sallaka ba zai samu ladan sahun harkon ba ma'anar shi abin da yake cewa zunubin a wajen yahi zunubi gami ma da yake zawwa juma'a gaba ɗaya ma yake zawwa juma'a yahiye mushi tunda in yazo ga hanarko da aka ambata madadin ya samu isamu lada ya koma da cutar da mutane a cikin sharhin ibnu battal ya tabbatar da cewa la ya takhadda yana nuni akan hadisin usama da yake ci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya hillu li rajulin an yufarriqa bayna sanin illa bi iznihima ko da ba cikin sallah ba an haramta mutun ya bambance ya raba tsakanin mutun bi sai da izinin su haka yazo cikin zaid bin hadisin al-arqamus sahabi yake cewa allazi yatakhadda riqabun nas yufarriqu bayna sanin yawmul juma'a ba'da khurujil imam kalbihar qasbuhu fi an-nar yace mutunan misalin wanda ke zawwa mutunan wanda ke zawwa a cikin juma'a yana tsatsallaka mutane ya raba tsakanin mutun bi bayan liman ya huto to kamar misalin makwabci ne wanda ya aza icce runhon shi a bisa wuta kenan wannan munan narko ne dangane da tsatsallakawa haka wani hadisin marfu yake cewa man taqadda riqaban nas yawmul juma'a ittakhadha jisran ila jahannam duk wanda yake tara wuya mutane yake rarraba wuyan sa ranar juma'a yake tara sai ya tsallake to ya kamar yana fada gada ne ya samu gada a cikin jahannama to kaga wannan babban narko ne a ce kana ganin kai kana tsinkayan ka wuce farala in kana son gaba gaba sabko zakai ba bari ba zakai he wasu sun riga ka kuma kazo kana tsallaka su na Tirmizi yake cewa wannan hadisin mun san shi ba sai ta hanyar rishidin ko malaman hadisi sun raunana shi a cikin ruwaya ta Abi Dawud da Nasa'i yake cewa daga hadisin Abdullah ibn Busr yace wani mutum ya zo yana tsallaka mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi zamna ka cutar da mutane ka cutar da su kamar yadda ya gabata kenan nan gurin kamar yadda muka gani kuskure ne a ce mutum yana zamne ka bari har sai lokacin juma'a ya mutane sun hadu kuma sai ka taho kika ce gaba kake so kana tsallaka su wannan babu lada da zaka samu sai dai zinubi Ibn al-Munzir yake cewa la yuzuji sai'un fi mizalika indi ko dai bi halitta bayin haka a wajena dan saboda cutarwa ka dan kinta da mai yawa ta duka an hana yake cewa kuma shine abun zabi a cikin litattawan Hanafiya sun ta hikan cewa la ba asabi takhadi wa dunu min al-imam izalimi uzin nas babu lahi mutun yake tara ya tsallaka ya kusa da liman in ba zai cutar da kowa ba wakila aka ce la ba asabihi izalimi akhuz al-imam fil khutba babu lahi idan liman bai shiga khutba ba amma an karhanta idan ya fara khutba ita ce maganar Malik kamar yadda muka gani amma al-Imam al-Hulwani yake cewa wasahihu anna dunu min al-imam afdalu lit-taba'ud minhu abinda aka hiso mutun ya kusanta ga liman kada yayi nesa da shi amma ya kasance sabko yayi ba ta hanyar mutane sun zo ba kuma ya rika tsallaka su yana wuce su babe na 20 al-Imam al-Bukhari yake cewa babul la yuqimu ar-rajulu akahu yawm al-jum'ati wa yaq'udu fi makanihi baban da ke bayanin kada mutun ya zamana ya tada dan uwan shi ranar juma'a sannan kuma shi ya zo ya zamana a gurin shi kamar yadda muka yi magana kenan ka tada wani daga gurin shi kai ka zo ka zamana al-Imam yake cewa hadisi na 111 shekarun rasuwa al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala yace haddathana Muhammad qala akhbarana Makhlal ibn Yazid qala akhbarana ibn Jurayj qala sami'tu Nafi'an yaqulu naji Nafi'u yana cewa sami'tu ibn Umar naji dan Umar yaqulu yana cewa naha annabi sallallahu alaihi wasallam an yuqima ar-rajulu akahu min maq'adihi wa yajlisa fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya tada dan uwan shi daga mazaunin shi shi ya zamana a gurin qultu li Nafi'u nace ma Nafi'u al-juma'a kana nihi ranar juma'a kala sai ce aljuma'atu wa ghairiha da juma'a da ma watatta ba juma'a kadai ba الإمام ابن حجر كتب هذه ترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري وأن ترجمة البخاري يكاو أنا دقتين على عادة شيء إذا حديثي بيتك شرط ليش بقى سي كل ترجمة دشي أقصد إن شيء كاو وأن حديثي صحيح بيتك شرط ليش وأن دوانا إنا دبها سي أكنش وأن ده هنا نشر أيشما أحاديث إشارة إشارات الإمام البخاري إلى أحاديث ليست على شرطه من خلال التراجم yana daga ciki wannan la yakimu ar-rajulu akahu yawmul juma'ati wa yaqudu fi makanihi nassin hadisi haka yazo haka magana ce ta hadisi to amma duk da sahihi ne bai cika sharadin bukhari ba sai ya ki kawo shi a cikin sulubun littafin shi kullu tarjuma da shi sai ya kawo wani wanda zai biya bukatar shi wanda har ma muslim ya hudo shi daga ta hanya abi zubair daga jabir da lafazin kaga nan gurin mu ga kimar da hadisin da har ya kai muslim ya hudo shi amma bai cika sharadin bukhari ba zai huddo shi ba me yasa abin da ke bayyana da Allahu dan ya kasance hanya ce ta Abi Zubair al-Makki daga Jabir hanya Abi Zubair al-Makki daga Jabir malamai wasu sun soke ta kan cewa bata inganta ba duk da al-Imam Muslim ya huddo wajen hadisi 33 ne ko da wani abu a cikin sahihin shi wanda wannan shi yasa al-Imam al-Albani rahimatullahi alaihi ya raunanar da su wanda malamai busu bar shi ba sun yi ta rubuce kan radi akan wannan yace la yukiman da ahadukum akahu yawmal juma'ati kada dayanku ya tsatar dan uwan shi ranar juma'a sun mai khalifu ila maqadi sannan sai shi ya je gurin mazaunin nashi ya zamana a ciki walakin ya kulu sai dai ce tafassahu kuman matsa sai dai kaman matsa ka samu guri anan gurin za a roka cewa ya tsallaka mutun tsallakawa mutane bayan an yi kiran sallah ya huta gami da karhanci a cikin hadisi yace la yukimur rajulu akahu kada mutun ya tara dan uwan shi yana nuni akan cewa at-tanfir an zalika liqubhihi ana tsoratar da kai nisantar da kai gami da haka dan saboda munin abun maimakon a ce la yakiman ar-rajul al-muslim kan mutun ya tada musulmi sai aka ce dan uwan shi a nuna maka cewa da kai yan uwan taka mai kwari wannan zabura suwa ce akan cewa kaka cutar da shi dan wannan cutarwa ce ni annahu in fa'alahu min jihati al-kibr dan in ya aikata wannan dan girman kai to wannan mafi muni ne kuma saboda shi yana ga shi babba ne bai tsaya can baya ba sai dai tada wani ya shiga in kuma ya aikata shi ta huskar cewa shi dan ya samu gaba wannan mutumin ya koma baya wannan kuma ya hi muni ma kamar bukhari anan gurin igtana anhu bi umum hadis ibn umar al-mazkur fil bab ya wadatu game da hadisin ibn umar wanda aka ambato ciki wanda yake ya ambaci umumi ya kawo shi umumi a cikin baban yace wabil umumil mazkur ihtaja nafi'u da wannan umumin ne da aka ambata nafi'u maula ibn umar Allah mashi rahama da ibn jurayj ya tambaye shi cewa ranar juma'a ake nihi sai yace mashi juma'a da ma watatta kenan yake nihin cewa bayanin umum ne ba a kasasa shi ba da juma'a nan gurin mu nura da kyau al-imam al-bukhari Allah mashi rahama da jin kai yace babu la yakimu ar-rajulu akahu yawmal juma'a wa yaqudu fi makanihi a cikin baban yace yawmul juma'a hadisin da muslim ya rawaito kenan shi kuma da yazo sai ya kawo hadisin da ke nunin cewa ba ran juma'a ba hamma da ba ran juma'a ba yayi tarjuma khassa kuma sai ya kawo hadisi am wanda wannan yana daga cikin zurhin tunanin al-imam al-bukhari da kuma fiqhun da Allah ya bashi kalkashin hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam wa alaikum salam to wannan inda a ce akwai tsari wanda ya kamata idan mutun ya bar gurin shi yayi tun sab ko yaji ya kama guri na gaba kuma bukata ta kama shi ya gusa bai kamata ba wani ya zo ya shiga gurin dan saboda annabi alaihi salatu wassalam yake cewa idan ɗan ku ya zamana a guri shine mafi cancanta da shi kenan bai kamata ba wani kuma ya zo ya shige gurin matakar ya san cewa wani ya riga ya shiga wannan gurin sai dai in bai sani ba in kuma bai sani ba ya zamana in ka zo kuma kai sai kai hakuri ka kama wani gurin daban Allah zai baka ladan ka tabbas ba zai samu nada irin naka ba saboda Allah madaukin sarki ya san tun lokacin da ka zo wannan in mulkin ka ne kuma ai babu zancen hani guri wanda yake na amana haduwar jama'a gabaki daya yake magana amma in a wata shinhuda ka ne ko a wani bancin ka ne wannan hukuma kai kake da iko nan gurin al-imamu a cikin hadisin cewa yi haddasana muhammad gun haddasana muhammad ko ya ce ibnu salam ko haddasana muhammad shine ibnu salam al-bikandi a cikin wata nuskha ya bayyana shi kamar taku kenan wannan bukhari kadai hudu hadisi daga wajen shi ya rasu shekara ta 225 rahimahullahu ta'ala yace idan wannan ya tabbata sai mu san cewa makaruhi ne a ce mutun ya aikata wannan dan saboda girman kai ko kuma dan saboda wulakantar da wani dan saboda Allah madaukin sarki yana cewa naj'alu alil ladzina la yuriduna ulwan fil ard wala fasad wannan gida na lahira muna sanya shi ne ga wanda bai nihi girman kai ba ko kuma fasadi wannan malamai suka sai kan cewa kudu ba sauraron kudu ba wajibi ce mutun haram ya aikata amma akwai wasu ma wanda suke zurfafawa suke cewa juma amma mutun bayyada saboda sauraron kudu ba fas au ila zikirillah ko zikirillah malamai sun tafsiri sun fassara shi da kudu ba to fas au kuma ufi'ilul amr ne umarni ne al'amru ala alwujub umarni kuma akan wajibci yake ku yi gaugawa zuwa ga zikirin Allah Allah yana nihin kudu ba kenan sauraron kudu ba wajibi ne yana daga cikin babban kuskure a ce abinda sai sati yake maimaituwa da kudu ba da jin ta duka bai wuce awa ɗaya ba har zuwa sallah har a gama wanda ma zai ja akan kudu ba duka ba zai wuce awa ɗaya ba kuma sai sati abin yake maimaituwa to akwai asara a ce mutun ya bari kuma sai kudu ba ma bai bukata sauraron ta sai ya abun sai an gama tarda ya taso ya taho dan saboda ka bata mishi lokaci yace wa haza amin al-fasad wannan yana daga cikin fasadi ka ta da wani ka shiga kuma isari an hana shi cikin lamurran da suka shahi na lahira isari a cikin ka zabu wani ka fifi ta kanka san kai a cikin sha'anin lahira an hana shi a cikin duniya ne sai ayi shi amma san kai a lahira ka tardo wani ya kama guri na masallaci ya riga ka ce kai tashi ko sa danka ne an haramta kai wannan dan saboda magana ce ta neman lahira ba ta duniya ba kuma shi ma inda ya fahimci bai kamata bai ce ya tashi ya bara maka dan sai ce masallaci dakin Allah ne mutane a cikin shi kowa da kowa daidai suke duk wanda ya zauna a guri shi yayi cancanta da shi bai kamata a hudda shi ba wani ya zo ya zauna a gurin shi ibnu sirin haka ya aikata ce idan ya kasance bai da na'ib sai ya kawo wani ya zauna da in yana da uzuri ya bashi tafin shi yace in ka je dabara da kai ni ina uzuri ya gito mana aje mana tafi na a dabararka sai aje mishi ya to dan ka in ya zo ya tada wani kuma yana kwadayin wannan yana kwadayin gaba wannan duka rishin fahimtar wannan ne makasid ne na shari'a ta Allah madaukin sarki duk abinda yana daga cikin abinda zan mutar da baban Bukhari yayi kitabi guda akan cewa kitabul hiyadi baban da ke bayanin wannan kitabu na wayo a cikin sha'anin addini babu maganar wayo wayo ko ka kauce ma haram ko wayo ta kai kokarin samu wata farala duka duk abinda kewaye-kewaye wanda zaka yi Allah ya gano ka kuma ya hana irin da Yahudawa dai kawo hadisai masu tarin yawa wanda suke nuni game da haramcin wayo a cikin sha'anin shari'a ko ka ta kauce ma haram ko kuma ta wajen cika wani umarni ka bi ta hanyar wayo ka kauce mishi duka wannan Allah madaukin sarki ya haramta shi kenan wannan idan mutun ya san makasir na shari'a wannan ba abinda zai amfanar mishi duk yadda zaka yi ka aje tafi ka je ka shiga harkokin ka wanda yazo a wannan lokacin kai da kanka ka san Allah ba zai ba ku lada ɗaya ba da shi wanda shi a masallacin ya zamana daidai kake kawai da wanda ya taho a lokacin da ka zo kin. Wa alaikum assalam. Shi wannan ba ya ma shiga ba cikin wayo, sai dai kasance sauya dai zikiri ne. Shi kuma zikiri dai in ya kasance ma'thur ne ba a sauya shi. In ya kasance ma'thur ne ko cikin hadisi ya zo ko cikin Qur'ani ya zo, inda shi ake so a yi aka ce a yi kaza, to wannan mutum ba zai sauya shi ba, kuma ya samu wannan ladan kamar wannan da ya yi. Wanda ya zo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi da wannan adadin, shi ne kawai subhanallahi bihamdihi adad khalqihi wa da nafsihi zinata ashi bi dalika kalimatihi. Shi ya zo da wannan faralak, mutum bai sauya shi bai ce hasbunallahu wa ni'mal wakeelu had adad khalqihi wa da nafsihi, ba zai zama na ba ma'sur ne. Duk lafazin da ya kasance na zikiri yu ta'abbadu bihi ba a sauya shi, indai ana yin ibada da shi. Ga nan zan mu takaita abin da muka wada daidai. Allah ba mu ladan shi na kuskure. Allah madaukin sarki ya mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Babul azan wal juma'a.